aikin hajji da umra ana yin sa ga mamaci da kuma ga wanda yake da rai in ba shi da ikon yi ko ma yana da ikon yi din amma ba wai cewa ake ladan aikin Allah ya bayar da shi ga wani ba a tun lokacin da kake yin aikin zai zamanto kana yi ne da niyyar a maimakon wani kake yi kamar yanda ya faru Abdul Hulaifa wani yazo yana cewa labbaika an shubruma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne shubruma sai ya ce akhun li aw qaribun li dan uwana ne ko kuma dan wato dan uwana ne ko kuma daya daga cikin dangi na ne sai ya ce hajjajta an nafsik kai ma kanka hajjin yace la sai ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shubruma yace kai ma kanka hajji sannan kai ma shubruma hajji da gani yace ya wato kenan idan mutum zai yi ma wani hajji ba sai ka gama bane kace to Allah ka isar da ladan gare shi a sai kace wannan hajjin da zan yi Allah a maimakon wani ne saboda haka sai kace labbaik allahumma labbaik an sai ka faɗi sunan mutum kace labbaik allahumma hajjan an fulan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan an fulan wato Allah na amsa kiranka da hajji da umra a maimakon wani ko kuma na amsa kiranka ya Allah da umra ga wani na amsa kiranka ya Allah da hajji ga wani shi wannan ba wai kace ka gama bane kace ka bashi ladan kace ka bashi ladan a baya cikin tsarin yi ma wani hajji a cikin shari'ar musulunci wannan shine wanda sunna ta tabbatar kai ma wani hajji amma bayan ka riga ka gama aikin hajjin kace alal misali mutum yayi hajji sau 100 sai kace to Allah hajji na na 7 da hajji na na 13 da hajji na na 17 na ba ma wani da wanci saboda baka sani ba ma ka samu ladan ko baka ina ma kake da ikon tasarrufi akan ladan lahira kana da ikon tasarrufi akan abin da kake mallaka ne na dukiyanka na yanzu ka dauka ka bayar ko kana bin wani bashi kace bashin da nake bin ka ka ba ma wani na duniya ne amma lada baka da iko kai tasarrufi akan sa duk waɗannan ya daga cikin furu'ul masail abubuwan da malaminmu Allah ya ji kansa Allah ya haska kabarin sa Sheikh Mahmud Wul Zidan duk waɗannan abubuwan sai da ya kawo shin mutum yana da iko ya ce zai tasarrufi akan lada ya kawo kuma nassosi daga malamai da yake malamin gwani ne a fiqhun malikiya da yawa daga cikin nassoshin da ya kawo daga fiqhun maganar malikiya yau wajen shekara kusan ashirin da na samu wannan risalar shi kuma ya daɗe da rubuta ta da rubutun hannunsa a yi sanan da rubutun makhtut ce wanda duk ya kawo waɗannan abubuwa saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata mu yi su yanda shari'a ta aje sannan tambaya ta biyu ce ina son a ja hankalinmu wajen ɗaga murya wajen karatun alkur'ani domin na yi wa wani magana kan haka ya ce wai ba ana nufin a cikin masallaci lokacin da 'yan uwa ke ƙoƙarin tilawa ba ai a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya inkari a cikin masallaci ne ya ji wani ya ɗaga murya da karatu ya masa inkari saboda haka wanda yake cewa ba a cikin masallaci ba ne wannan kuskure ya yi inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaga murya wajen karatu a cikin masallaci ne kuma in ka tsaya ka duba ma'anar da hikimar da ta sa aka yi inkarin za ka gane da cikin masallaci ɗin ne ma ya mafi dacewa a yi inkarin domin in ba a cikin masallaci ba ne mutum zai iya nesa ya tafi da ya tafi wani wajen ya tafi wani ɗakin amma mutumin da yake cikin masallaci ba inda zai je in ba masallaci musamman ma yanzu da ake itikafi saboda kai kuma ka zo kana ta karatu ya kasa mai da hankali akan sallar da yake ya kasa mai da hankali akan nasa karatun da yake yi wanda yake wannan yana hukunta kan cewar bai dace ba bai dace da hikimar shari'a ba bai dace da abin da ake nema na tara hankali ba wajen karatu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a bi shi karatu wajen sallah ya kira shi munaza'a wato jayayya da shi wajen karatu dan haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani a cikin sallah waɗansu da suna bi sai suka daina kamar yanda abu huraira ya ce fantaha an-nasu an al-qira'a fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an, sai mutane suka dena wato bayyana karatu yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana karatu a cikin Al-Qur'ani. To idan kaga wannan ma a cikin sallah kenan an yi, to ballantana kuma wanda suke zaune wani yana sallar kai kuma kawai muraja'a kake ko tilawa kake yi, ya zama to ka cakuɗa masa karatun sa. Wannan in muka duba illar zahanin zamu zo kan cewa duk abubuwa ne wanda suke hikimar wato hikimar shari'a ta nuna ba su halatta ba. Wannan ya ce alwalar wankan janaba wasu sun ce sau ɗaya, wasu har sau uku. Menene mafificiyar magana? Mafificiyar magana ka yi ta sau uku, domin Aisha radiyallahu anha cewa yi tawadda'a wudu'ahu lis-sala, yayi alwala irin alwalarsa ta sallah. Alwalar sallah ko ita ce wadda aka cika dukkan wajibanta da mustahabbanta da sunnoninta. Saboda haka kamata yi ita kanta wannan alwalar ka yi ta cikakkiya, shine yafi. In ka yi ta sau ɗaya tayi, amma ladanka ba kamar ladan wanda ya ta sau uku ba, domin alal aqalla wanda ya ta sau uku ya fi ka ayyukan ibada, kuma ƙarin ayyuka ƙarin lada ne. Saboda haka abin da ba a ce in kai sau ɗaya ɗin ba ta yi ba, in kai sau ɗaya ma ta inganta. Amma babu riwaya da ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ɗaya yayi. Abin da ya nuna kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ummul mu'minin shine yayi alwala irin alwalar da yake yi wajen sallah. To wannan yace a wani lokaci aka fi so a shiga itikafi, wato da safe, da rana, ko da daddare. Shiga itikafi koyaushe mutum zai iya shiga ta fuskar halacci, amma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga bayan sallar asuba ta ranar da daranta zai fara itikafi. An fahimta? Yanzu kamar nan ai ranar Alhamis shine ranar 20 ga wata, ko in wanda yake itikafin, wanda yake so ya itikafin goman ƙarshe, ana fara lissafin lokaci a musulunci da dare kafin rana. Kaga shi yasa nema wajen jujjuyawa dare da rana, Allah ta'ala ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyama, kafin ya kawo in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama. Dare ne yake fara zuwa kafin rana, shi yasa ake duban wata da magariba ba da asuba ba. In ka duba inda da rana ake yi sai a dubi fitowar wata da asuba. Nan ne wato da asuba in aka ga wata ya zama to yau ne ɗaya ga wata. Amma da yake da dare ne shine ake gane ɗaya ga wata, sai a soma duban wata da magariba. Saboda haka wanda zai yi goman ƙarshe kaga kamata ya ce kenan yana fuskantar daren juma'a na wannan juma'a da ta wuce din nan. Daren juma'a shine zai zamanto daren 21, sannan ranar juma'a ranar 21, daren asabar wato jiya kenan da daddare, a shekaran jiya da daddare sai zamanto shine daren 22, ranar asabar ranar 22, jiya daren 23. To idan mutum yana so ya bi shi ta lissafi ne, sai ya shiga kafin sallar magariba na ranar juma'a, na ranar Alhamis. Kaga ya samu daren juma'a kenan, saboda haka ya samu goman ƙarshe cikakku. To amma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da zai yi itikafin goman ƙarshen, sai ya ɗauki, sai ya ƙari da rana 20 wanda ba ta cikin goman ƙarshe, sai ya fara bayan ya yi sallah asuba, sai ya shiga wajen itikafin. Saboda haka wannan shi ne sunna, kuma komai koyi da ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi, wanda yake wannan shi ne mazhabar Imamu Ahmad da Imamu Shafi'i. Imam Malik shi yace ka tafi akan zahiri, in ka ce zaka yi itikafi na goman ƙarshe to ka shiga da magariba. Imam Malik ya duba ga wanda yake itikafin sa ya hadu da hukunci na bakance, kamar kai bakance zaka yi goman ƙarshe, to baya lazimtar ka sai daga faduwar rana ta wannan daren da zaka fara itikafi din, lokacin ne wato ka shiga kafin faduwar rana. Saboda haka amma koyaushe zaka iya shiga, musamman a bisa kaulin Imam Shafi'i da yake cewa itikafi ko tsakanin sallar magariba da isha ne zaka iya shiga, zaka iya itikafi da shiga masallaci da niyyar itikafi, da sallar magariba da niyyar cewa bayan sallar isha ka gama itikafi ka fito. Na'am, ya halatta a wajen Imam Shafi'i, a wajen Imam Shafi'i ya halatta, amma itikafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma'anar sa lazimtar masallaci ta wanda Imam Malik yace akallansa kwana ɗaya da wuni ɗaya shine zaka ce ka lazimci masallaci. Amma dan ka zo ka zauna a cikin masallaci tsakanin magariba da isha, a tsakanin magariba da isha, me ka bari na harkokin ka bar harkokinka amma baka bar gida ba, baka bar iyali ba, baka bar rayuwa irin wadda ka saba ba, sai in ka kwana ka wuni a masallaci, wanda yake wannan shine mazhabar Imam Malik, wallahu ta'ala a'lam. Musamman idan aka karfafa wannan da cewa Sayyidina Umar ya ce zai yi itikafi tun a lokacin jahiliya a masallaci ne alfarma, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka cika ba kancan da kai ka cika shi, to sai je itikafin kwana ɗaya da wuni ɗaya. Wani ɗaya daga cikin abin da ake istinasi da shi ga mazhabar Imam Malik, cewa Sayyidina Umar da ya ce zai itikafi, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ya je ya cika ba kancan nasa. To shi kuma da ya tashi sai da kwana ɗaya da wuni ɗaya, wato kenan kamar cikawar cika itikafin nasa, sai ya ce wannan shine akallan abin da zai zamanto an yi itikafi da shi. Tambaya ta biyu yace, akwai wata kakata wadda ba ta da lafiya, a kwance take ba ta iya tashi, in za ta yi fitsari ko bayan gida sai an dora ta afo, wani lokaci sai kaga kafin a dora ta afo har ta yi akan katifa, kuma tana cikin fitsari wani lokaci sai kaga ta yi sallah, to yaya matsayin sallar tata? Kuma wani lokacin inda ruwa kusa da ita takan yi alwala ta yi sallah amma ba tare da wanke kafafuwanta ba. To wannan da alama rashin lafiyar har ya taba wato hankalinta, tunda wanda yake zai yi sallah a cikin najasa dole sai dai idan ya zamanto cewar wato baya cikin cikakken hankalinsa. Wanda yake baya cikin cikakken hankalinsa, shi kuwa umarni ma bin shari'a ma baya kansa, rufi alqalamu an salat, daga ciki anil ma'atuhi hatta yafiq, da mara hankali har sai ya farfado. Saboda haka halinta ita wannan halin wanda yake marfu'atun an hal qalam, idan dai ya zamanto yana taba hankalin nata, amma idan ya zamanto cewa matsi ne yake zata take haka, kuma har tana cikin hayyacinta tana fahimtar abubuwa, to idan ya zamanto cewa shimfidar tana cikin najasa, sai a canza mata shimfidar, a gyara mata domin yadda za ta yi sallah ba a cikin najasa ba. Amma sallah a waje wanda yake najasa ne, sallah ba ta inganta ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi a kafafunsa, mala'ika Jibril ya ce ya cire su. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallah ya ce mala'ika Jibril ne ya bani labarin cewa akwai dauda a jikin waɗannan takalma. Saboda haka kaga kenan mutum ba zai halatta ba ya taka abin da yake akwai dauda najasa akan sa yi sallah, domin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito. Wannan yace mutum ne ransa ya baci, sai ya saki matarsa saki uku, amma tana son ta dawo, to yaya abin yake? Saboda ba bai taba sakin ta ba sai wannan karo, sai in gaya maka abinda Ibnu Umar yace, za a yi wasa da littafin Allah yana cikin mu? Saboda haka ballantana ko mutumin da zai dauki matarsa lokaci ɗaya ya ce ya sake ta saki uku, waɗansu ma su wuce su ce saki ɗari, saki dubu, duk wai dan su an ɓata musu rai dan sun isa. To ka tuna ikon Allah da isar Allah sama da taka isar. Waɗansu malamai sun ce a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku da kalma ɗaya a saki ɗaya yake. Wannan kaje ka samu bayani, na yi wannan bayanin mai tsawo kwarai da gaske lokacin da muka karanta At-Talaqu Marratan a cikin tafsirin da nake a Beirut Road. Ba zan iya kawo abubuwan ba, amma na yi dogon bayani bisa abinda malamai suka tabbatar. Abinda jumhurin malamai suke a kai shine cewa saki uku da lafazi ɗaya saki uku ne. Kuma wannan fatwa ta Ibnu Abbas, akwai wannan riwaya ta magana Ibnu Abbas, akwai maganan malamai da jawabin da suka bayar akan ta, wanda yake magana ce mai tsawo, ka iya neman kasa ɗinka ji dogon, tunda magana ce ta ilimi, saboda haka sai ka koma ka ji. In kuma za ka iya karanta ka je ka samu Adwa'ul Bayan na Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti, a cikin tafsirin wannan ayar ya yi dogon bayani, shafi ya fi 160 akan wannan matsala. Kuma su Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim da suka yi taimako, da suka rinjayar da ra'ayin da kake ishara gare shi cewa saki uku saki ɗaya ne, ya yi musu jawabi da raddi mai ƙarfi. ya ishe mu cewar wannan mas'alar matsala ce wanda yake an riga an gama ta cewa al-fuqaha'ul arba'a ashabul madahib al-arba'a imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal dukkanin su akan haka shi in mutun ya saki uku da lafazi ɗaya saki uku ne wannan shine ra'ayin a'immatul arba'a gabaki ɗaya wanda yake alaihi al-fatwa kuma shine abinda sahabbai suke akai al-khulafa'ur rashidin al-arba'a abu bakr da umar da uthman da ali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin to ina ganin zamu tsaya anan wajen cikin tambayoyi din sai ga wannan an gama da su oho takaddan mota akwai mota lambar Abuja GP 380 ABC da Allah ana neman yaje janye motar ya gyara mata wajen parking a yau zamu tashi aya ta 24 ko aya ta 24 wal muhsanatu minan nisa na'am
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
a kafin mu shiga tafsirin wannan ayar akwai a cikin ayar da ta gabata ajiya hurrimat alaikum ummahatukum mun ga dai bayanin akan maza ne ku mazaje an haramta muku auren iyayenku mata da ƴaƴanku ya zuwa ƙarshe to mata kuma fa in kana so koyaushe ita mace in aka sanya ita kuma mace to duk inda aka ce aka ambaci macen da take haramtatta ta sanya wato su wato mijin da yake shine yake daidai da matsayin wannan mata in an ce hurrimat alaikum ummahatukum to nan wajen ta tsaye ita mace ce to sai ta sanya ubanta ita ma kuma an haramta mata ta auri ubanta wa banatukum ta sanya danta an haramta mata ta auri danta wa akhawatukum ta sanya akuha an haramta mata ta auri dan uwanta shaqiqi ko li abi ko li ummi wa banatul akhi ta sanya bin ibnul akhi wa banatul ukhti ta sanya ibnul ukhti wa ammatukum ta sanya amamukum in an ce an haramta ma namiji ya auri wato gwaggwanninsa wato ƴan uwan mahaifinsa to sai ta sanya ita kuma an haramta mata ta auri ƴan uwan mahaifinta maza wa hakala wannan dan saboda hukuncin kamar yadda yake ga maza haka yake kuma su ma ga mata tare da cewar ba sai ba a buƙatar wannan din ba tunda kawai in dai shi namijin haram ne a gare shi to ai kamarta na macen ita aka karamta ita kanta matar an haramta mata na wannan namijin kuma mu sani waɗannan abubuwan da aka ambata su ake kira asbab duk da waɗansu suna kiran su mawani'ul wato mawani'un nikah abubuwan da suke haramta aure waɗansu kuma suna kiran su asbabul mahramiyya sabubban haramci wato shi sababi idan yazo idan sababi yazo dole a samu hukunci ko da yayi musharaka da wani abun wanda yake zai zamanto a zahiri zai iya halatta shi alal misali mace ce take da dangantaka biyu ga namijin da yake neman aurenta ta wata fuska ta halatta gare shi ta wata fuska ta haramta gare shi to yaya za a yi sai a rinja ai bangaren haramci daga ya samu shikenan daga ya samu domin kowace mace ma kowace mace a kowane namiji ai zai iya samun bangaren halacci ya samu bangaren haramci to shi yasa in dai suka hadu biyun yanzu kamar alal misali mutum ne da shi da yarinya ta fuskar ubansa ƴaƴan baffannin juna ne wato ma'ana da ubansa da ubanta ko da uwarta ƴan uwa ne an fahimta saboda haka sun zamanto ƴaƴan baffanni kenan dan haka ƴaƴan baffanni ko ya halatta su aure ko ta fuskar uban yarinyar kenan to amma aka koma ta fuskar uwarta sai ta zamanto ƴar yassa ce ta fuskar uwarta zai iya yuwa haka ko to anan wajen ba za ta halatta gare shi ba saboda an riga an samu sababi dan aka daga an samu al-ibra da samun sababi guda ɗaya daga an samu sababi guda ɗaya to shikenan mahramiya ta tabbata kuma haramcin aure ya tabbata ba za a duba janibin halaccin ba a ce to ai tunda ta wannan janibin ai ta wani bangaren kuma ya halatta ai auren ba za a duba wannan janibin ba wannan ayar Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum alwawu dinnan asafi ne akan hurrimat alaykum ummahatukum ay wa hurrimat alaykum al muhsanatu minan nisa an haramta muku tsararrun mata tsararru daga cikin mata abinda ake nufi da tsararru daga cikin mata sune wato masu aure domin aure tsari ne ga mace aure shine tsari ga mace shine abinda ake nufi al ihsan katangewa wato an tsare ta daga ta zamanto watsatsa an tsare ta daga ta zamanto ballagaza an tsare ta daga ta zamanto mazinaciya to shine ma'anar al muhsana bi fathi sad wannan dukkanin qur'a haka suka karanta ta domin ita mace tsare ta ake yi auranta ake yi in aka aure ta shine ta zamanto katangagga tsararra wato ma'ana duk mata waɗanda suke masu aure ne to haramtattu ne gare ku bai halatta mace tana gidan mijinta ba ka je ka aure ta wannan ya rusa al'adar jahiliya domin ɗaya daga cikin sifofin auren da suke a cikin jahiliya wanda Aisha ummul mu'minin Allah ya dade ita ta bayyana mana shine ɗaya daga cikin auren jahiliya mace zai zamanto tana da mazaje da yawa amma kididdigaggu a ce akwai maza biyar wanda su ne kawai take saduwa da su su ne mazajenta wato kamar ta zamanto ita ce mai ta'addudi din wato ita ce mai kamar ta zamanto ita ce namijin kenan ta zamanto ga mata ga hadda kwarkwara na namijin to idan irin wannan haka suke a jahiliya to idan ta haihu yaya ake yi Aisha tace in ta haihu sai ta je ta dauki dan in ta kalle shi wanda ta ga yafi dacewa daga cikin mazan ya zamanto shine uban sai ta je ta kai shi gidansa ce gashi nan danka ne ko bai ife inkari ba shikenan sai a ce dansa ne haka zai taso a matsayin dansa shine a dangana shi zuwa gare shi ya gaje shi dukkan wani hukunce-hukuncen da ya zamanto ya hukunce-hukuncen uba na wannan dan yaro ya hauka sai ita kuma ya musu ba abinda ta faɗa shikenan ya zarce ko kuma a je a samu alqafa masu sanin kama akwai su a cikin larabawa wanda suna ganin fuska ko kafar mutum sai su ce wannan dan wannan ne kamar yadda ya faru da Usama bin Zaid Usama ya kasance baki ne sosai ubansa shi ma Zaid yana da dan duhu amma ba kamar duhun Usama ba saboda haka da aka haifi Usama har sai ake tuhuma cewa ba dan sa bane ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar son Usama yana cewa Usama da mace ce da sai mata ado ya rinka kiran wato ya rinka neman wasu waye za su yi sha'awar zo su aure ta saboda san ta da yake yi to abin yana damun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata ran al-Mudliji wato cikin Laraba wanda suke da wannan ilimin yazo ya ga da Usama da babansa Zaid suna bacci mayafi ya lullube su yana ganin kafafun ya dace waɗannan kafafun daga juna suka fito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki dan farin ciki sai ya taso daga majalisi ya shigo gida yake ga Aisha yace kin je yau abin da aka yi ya Aisha to Larabawa suna da wannan ilimin in aka samu al'ana ce musu alqafa alqaif guda ɗaya kenan da yawan su kuma alqafa wanda yake idan suka ga halittar jiki za su gane alaka tsakanin uba da da to a cikin wani nufin sai idan aka yi haihuwar sai a kirawo duk mazajen mazajen nata sai a kira su silai sai a kirawo alqa'ib sai zo ya kalli dan ya kalle su sai ce wannan dan dan wane ne shikenan sai a dangana shi zuwa gare shi ko bai isa yi musu ba tunda hukuncin qa'ib ya riga ya tabbata to Allah sai ya bata wannan Allah sai ya haramta wannan al'ada saboda hakika akwai rashin dacewa da dabi'ar dan adam rashin dacewa da dabi'ar dan adam mace ya zamanto cewar wato mazaje da dama sune suke musharaka akan ta to Allah yace ya haramta mana auren matayen waɗansu mazajen matayen aure suna gidan mijin su kaje ka aure su wannan haramun ne yana daga cikin wannan mutum yana daga cikin wannan fitinar wannan zamani mutum ya rinka waya da matar aure ya shirya mata gadar zare ta kashe auren ta dan ya zo ya aure ta idan an hana kai tayi kai wato kai khidba ka nemi aure akan neman auren wata mace ba a riga an daura mata aure ba fa amma an yi mata baiko ma'ana an kai idaraka na wata qaraba sun riga sun yi rukuni sun yadda da juna sun amince da juna kawai ana maganar kan cewa a sa rana ne sun kai wannan kai kuma ka zo ka ce kana nema ka shiga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan yace haramun ne la yahtubu ar-rajulu ala khidbati akhihi kada ɗaya kada mutun yaje ya nemi aure akan neman auren dan uwansa idan an hana wannan ina kuma ga kaje ka nemi auren macin da tuni ma tana cikin gidan mijinta ne har sun hayayyafa amma shedan ya zayyana musu ayyukan su kaga sun je suna suna ta abu ta waya domin a bata wannan auren ta dawo to kai ma in ta dawo haka za a je a bata maka naka ta sake fita ta tafi wani gidan wannan haramun ne Allah ya ce waɗannan matannin haramtattu ne gare ku illa ma malakat aymanukum sai dai abubuwan sai dai waɗanda hannunku ya mallaka wato sai dai ku yango bayi su ma waɗannan ku yango bayi din wanda aka kama su a wajen yaki ma'ana wannan ayat ta sauka ne a lokacin yakin da aka yi yakin auta wanda aka yi shi kusa da lokacin fatuhu makka a shekara ta 8 bayan hijira da aka kama kuyango da aka kama kuyango ya zamanto suna da mazan su na aure da su an kama mutum da shi da an kama iyali guda da mace da namiji da yaya kuma an raba an ba ma matar ga waɗansu daga cikin mayaka mujahidin ta zamanto cikin rabonsu to yaya za a yi tana da aure sai a ce shikenan wannan sai dai ta rinka hidima ba za su sadu da ita ba Allah ya ce a'a su wannan an halitta mu za ku iya saduwa da su tunda kun mallake su sakamakon kangare ma Allah da suka yi sai ta karfi da yaji ne aka shigar da su cikin addinin musulunci to amai da su bayi tunda sun zamanto bayinku wancan auren nasu daga zarar an kama su ribatattu a wajen yaki auren su ya rushe amma ba za ku so mu saduwa da su ba sai sun yi istibra'i istibra'i shine jini daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma su a sabaya na wannan yakin na awqas aka sanya su suka yi jini daya sannan sahabbai ya zamanto ya halatta suka yi istimta'i tare da su to wannan hani na aure wannan shine hani na biyar jiya mun yi hani guda hudu mani'un nasab da mani'ul musahara da mani'ul raba' da mani'ul jam' yanzu wannan shine mani'un nikah hani na ta fuska hudu shine an hana ka ka auri macen da take tana cikin wani aure tuni an hana ka haramtacciya ce ka aure ta sai dai za ta iya zamantowa ku yangarka ba da ciniki ba za ta zamanto ku yangarka in an kama ta wajen yaki domin yaki zai rusa wannan auren amma sayar da ita in ka je ka saye ta tana matar wani in ka je ka saye ta tana matar wani to wannan ba da zarar kafiya ta zamanto kuma kan cewa za ka iya mallakar ta ba sai dai ka bata wancan auren tukuna domin tana da zabi idan aka saye ta ko ta zamanto tare da wancan mijin nata ko kuma ta zabi cewa a ita ba ta bukatar sa kitaballahi alaikum wannan hukunci ne da Allah ya rubuta shi akan ku ma'ana kitaballahu alaikum ay katabahu Allahu alaikum wannan masdari ne da yake tsayawa a maimakon fi'ilin sa ay katabahu kitaban ka katabahu Allahu kitaban alaikum Allah ya rubuta shi wato ya farlanta shi farilla akan ku, ko kuma ka dauki alaikum din a matsayin wato a kamanta shi da ismul fi'il, wato ilzamu kitaballahi, ku lizimci hukuncin Allah. Kitaballahi alaikum ma'anarsa ku lizimci hukuncin Allah, wato wannan hukuncin Allah ne, ku kiyaye shi, ku lizimce shi, ku bi wannan ka'ida. Kada san rai ya ɗebe ku ku kibinta, ko kuma al'adar jahiliya ta ɗebe ku ku kibinta. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, an halatta a gare ku abinda yake koma ba, abinda yake koma bayan wannan, koma bayan waɗannan da aka ambata gare ku ya ku mu'minai, shine ma'anar dhalikum din. Koma ba wara'a dhalikum, abinda yake koma bayan waɗanda aka ambata, wanda suka yi tun daga kaulin fadin Allah ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum hazwa wal muhsanat, dukkan abin da yake ba waɗannan ba, uhilla lakum, an halatta muku. Wannan yana daga cikin rahamar Allah cewa halal ba sai an kirga su ba, dukkan sauran jinsin mata sun halatta gare ku, haram su ne zaka iya kirga su a dan yatsa, amma in banda su dukkan sauran mata yayi sun halatta. Wanda daga ciki abnaul ammi, wato banatul a'mam da banatul ammat da banatul akhwal da banatul khalat duk sun shiga ciki, wato ƴaƴan banfanni da ƴaƴan innoni duk sun shiga ciki, su duk sun shiga cikin wanda suka halatta gare ku. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, an halatta muku koma bayan waɗannan, an tabtagu bi amwalikum, ku nema da dukiyoyinku, wato ku nemi mataye wanda za ku nemi aurensu da dukiyoyinku, Allah ya ba ku abin riƙon, Allah ya ba ku ikon auren, to ku tashi ku yi amfani da wannan dukiyar domin neman aure. Muhsinin, kuna masu kame kai daga zina, kuna masu kame kanku daga barna, ba mabarnata ba, ghaira musafihin, ba mazinata ba, wato musulmi haka ya kamata su zamanto, su zamanto muhsinin. Nan al-ihsan min ahsana yuhsinu wa huwa muhsin idha hama, wato idha hafiza nafsahu anil fahisha, idan ya tsare kansa daga al-fasha. Al-ihsan kamar yadda muka ce, abinda ake nufi da al-ihsan, mutum ya zamanto kamamme, mutumin ya zamanto kamamme daga al-fasha, shine in ya cika sifofi guda hudu, ya zamanto baligi ne, ɗani kuma mai hankali ne, sannan kuma ya yi aure, aure sahihi, kuma ya tare da matar. In babu ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ba muhsin bane, ba muhsin bane. To muhsin al-ihsan, daga cikin abin da yake wajabtawa shine cewar idan mutum ya sifanti da wannan sifar, to zai iya mayar da mace ita ma ta zamanto muhsana kamar sa. Sannan kuma akwai haƙƙi a kansa, shine idan yayi zina bayan ya wannan sifar ta tabbata gare shi, in yayi zina to yanzu ya fita daga layin waɗanda suke ba su san jin daɗin mata ba, ya zamanto ya shiga cikin layin wanda suka san jin daɗin mata, yanzu ya zamanto dattijo, sai a jefe shi, sai a yi masa rajamu. Wanda yake muhsin in yayi zina, rajamu ake masa, wanda yake ba muhsin ba shine ake masa bulala ɗari. Saboda haka da Allah ya ce muhsinin, wato ku auri mata, muhsinin kuna masu wato zaman aure, ba dan kaga kana da kuɗi ba za ka iya nuna kuɗi ka je ka samu mace domin ku yi zaman ƙawance da ita. Idan kai haka ka saba abinda ka saba wannan ka'ida ta shari'a, domin Allah ya ce wayi ku yi amfani da kuɗin naku wajen wato shiga cikin alaka ta auratayya da mata, idan dai a halin tsari ne na aure. Ghaira musafihin, wannan jumla ce ta ta'kidi, ba masu zina ba. As-sifah daga safahal ma ne, idan ya zubar da ruwa ko ta ina. Abinda ake nufi da as-sifah shine bai damu ba, wato ko ina ya je kowace mace ya sadu da ita, ba shi da haji, ba shi da iyaka, ɗan taure ne shi, bai damu ba. To wannan shine aka ce ghaira, kada ku zamanto haka, kada ku zamanto masu sifah. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan iyayensa tun daga Annabi Adam har zuwa ga mahaifansa, ba a haifi wani daga cikin kakanninsa ba illa min nikahin la sifah, sai ta fuskar aure ba ta fuskar zina ba. Ko a jahiliya Allah ya tsare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kakanninsa, ba wani daga cikin kakanninsa wanda aka haifa ta fuskar zina, sai dai ta fuskar aure, aure sahihi hatta a lokacin jahiliya. To shi yasa wannan aka ce ghaira musafin, kada ku zamanto mazinata. Wannan yana daga cikin abin da yake aibata wannan ɗabi'a, wato yake aibata ita ita wannan al'ada wato al'adar zina mutun ya zama toba mai tsare kansa ba famastamta'atun bihi min hunna wadanda kuka ji dadi daga cikin su daga cikin wadannan matayen da kuka samu da kuka aure su da dukiyoyin nasu kuka nemi auren su da dukiyoyin ku to wanda bayan wanda har kuka zo kuka ji dadi da su fa'atu hunna ujurahunna ku ba su ladaddakin su shine sadakin su ku ba su dukiyoyin su na sadaki farida tilas wato farilla ce wajibi daga Allah cewa idan dai ka auri mace ka tare da ita dole ka bata sadaki wannan ishara ne ga cewa mace tana cin sadakin ta bi mujarradin istimta'i dan haka ne ma idan ba a kai mace daki ba ka zo ka dauke ta kace zaka kai ta unguwa a mota sai daga baya kace ka sake ta kace a dawo maka da rabin sadakin ka sai tace a ai ya sadu da ni wa za a gaskata ana ita za a gaskata tunda ya fita da ita alqawlu qawluha ita za a gaskata sai a ce kai sai ka kawo shaida cewa baka sadu da ita ba ina zai kawo shaida to amma shaida daya ce ba za a bata sadaki ba ai ba za a cika mata sadakin nata kamilan ba sai ta yi rantsuwa tunda qadiya ce ta dukiya saboda haka ash-shahidu wal yamin zai wadatar da shaida shay magana ta cewa ta yi wannan shaida ce wadansu suna cewa qauli abin nan menene shaida tata irha'u wato kasancewar ya kadaita da ita koda a cikin gidansu ne ma yazo gidansu aka irha'us sutur aka saki labule aka rufe kofa an aure aure amma ba a kai ta ba ta ka abin nan yazo shan ruwa yazo bude baki sai aka kulle kofa in tai da awar cewa ta ci sadaki cikakke ta za ta ci wannan ayar nafsi ce akan cewa mace in dai aka sadu da ita aka istimta shine ma'anar jin dadi asalin ma'anar ta kenan to in tai da haka za ta ci sadakin ta cikakke domin a suratul ahzab Allah ta'ala yace in ba ku ci ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum Allah yace a cikin suratul baqara idan kuka saki matan ku kafin ku riga ku sadu da su alhali kuma kun riga kun yanka musu sadaki to fa nisfu ma faradtum sai su ci rabin abinda kuka yanka musu na sadaki illa an ya'funa sai dai in sun yi afwa aw ya'fuwal ladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma shi mijin yace ya yafe yace shi ma kansa rabin nasa ya yafe a bata ci sadaki kamila amma haƙinta ta ci rabi amma in aka sadu to wannan ayat ta nuna in dai aka sadu to fa'atuhunna ujurahunna farida sai a basu sadakin su cikakke tilas waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar akan cewa wannan ayar dalili ce akan nikahul mut'a kun san nikahul mut'a wa ma adraka ma nikahul mut'a abinda ake nufi da nikahul mut'a aure mai kama da zina ko kuma zina a mai kama da aure zina ce ake mata kwaskwarimar aure waɗansu sun ce wannan ayar hujja ce ta nikahul mut'a tunda Allah cewa ya famastamta'tum bihi min hunna wadda kuka yi istimta'i al istimta'i ma'anarsa at-tamattu daga nan aka samu mut'a auren jin dadi wanda kuka yi auren jin dadi daga cikin su ku ba su ujurahunna ladan su suka ce auren mut'a aure ne lada gashi Allah ma ya kira abin lada bai kira shi sadaki ba ya kira shi ujurahunna ujur jam'u ajr lada wato ladan kodago domin nikahul mut'a suka ce auren mut'a aure ne na kontiragi ma'anar auren mut'a shine ka zo ka ce zan ji dadi da ke na awa daya na kwana daya na sati daya na wata daya ta ce nawa zaka bani ladana akan wannan jin dadin da zaka yi da ni ya ce kaza to shikenan an kulla kontiragi ba sai an ce na aure ki ba in nace to shikenan mun yi akan zamu wannan jin dadin zaman jin dadin zaman holewa na wata daya akan cewa ga abin da zan baki shikenan an yi nikahul muta to suka ce wannan alqur'ani ya tabbatar da shi tunda gashi an ce Allah bai ce fama nakahtum minhunna ba cewa ya famastamta'tum minhunna kuma Allah ya ce fa'atuhunna ujurahunna bai ce muhurahunna ba bai ce sadaqahunna ba bai ce saduqatihin ba kamar yanda ya fada a farkon sura saboda haka suka ce wannan hujja ce ta alqur'ani akan auren mutu'a wannan aure na mutu'a a na farko dai bari mu jawabi akan wannan hujjar da suke ganin sun kafa daga wannan aya famastamta'tum bihi minhunna nan ba a fadi nikah ba amma gabaki ɗaya maganar akan nikahi ake akan aure ne Allah ta'ala cewa yayi hurrimat alaikum ummahatukum ma'ana nikahu ummahatikum wal muhsanatu minan nisa wa hurrimat alaikumul muhsanatu minan nisa duk magana ce ake yi akan aure wa uhilla lakum ma wara'a zalikum me aka halatta muku auren waɗanda suke ba waɗannan ba saboda haka duk maganar akan aure ne famastamta'tum bihi minhunna ay min azwajikum minan nikah kenan wanda kuka ji dadi da su daga cikin matayenku da kuka yi ala da kuka daura da kuka aure su domin a bayyana hukuncin cewa mace yaushe za ta ci sadakinta kamila bi mujarrad al-istimta kisa aka kawo batun al-istimta sannan an kirawo ujurahunna al-ujur ma'anarsa sadaki domin ɗaya daga cikin lafuzan sadaki ne a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce famastamta'tum bi Allah ta'ala ya ce wa man lam fankihuhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati ahdan Allah ya ce fa'atuhunna ujurahunna bi idni fankihuhunna bi idni ahlihinna ku aure su da iznin waliyansu wa atuhunna ujurahunna ku basu ladadakin su ku basu sadakin su saboda haka Allah ya kira sadaki anan ujur lada domin tamkar lada ne domin da shi ne ya halatta mace ta yadda da kai ya zamanto ta zamanto karkashin ka kai dukkan abin da kake so na wato istimta'i da ita sannan kuma Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ya kai wannan annabi mai girma mun halatta maka matayenka waɗanda ka ba su ladaddakin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba mutu'a ba matayensa yace mun halatta maka matayenka waɗanda yake ka ba su sadakin su sune matayen da aura sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan an kira abun ujur wannan bai nuna kan cewa ladan mutu'a ake nufi ba sadaki ake nufi na aure na sahihi wato malamai a sha'anin auren mutu'a mazhaba biyu ce ada amma yanzu mazhaba ɗaya ce domin ijma'i ya haɗu akan cewa auren mutu'a haramun ne a farkon musulunci akwai mutane da suke ganin auren mutu'a halal ne wanda yake wannan shine kaulin Abdullahi dan Abbas da almajiransa mutanen Makka irin su Sa'id ibn Jubair da Tawus ibn Kaysan da Ata ibn Abi Rabah da almajiransu ibn Jurayj ibn Abbas akan wannan yake saboda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuma an yi mutu'a a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da a zamanin sayyidina Abubakar da a zamanin sayyidina Umar kamar yadda hadisin Jabir ya nuna an yi auren mutu'a a waɗannan lokacin sai a rabin shekarar khilafar sayyidina Umar ya hana yace duk wanda yayi in dai yana da ya taba yin aure zai sa a jefe shi saboda haka Ibn Abbas yace nikahul mut'a ya halatta kuma a kansa cikin mazhabobin musulunci a cikin waɗanda suke dangana kansu ga musulunci ɗan Rafida suke akai in wanda suke kice ma kansu ɗan imamiya suna cewa auren mutu'a ba ma kawai halal bane mustahabbi ne ma suna cewa aladan da ake bayarwa a auren mutu'a har yafi aure na Allah da Annabi da irin ruwayoyi da suke kawowa jamahirin malamai wanda daga cikin su akwai al-fuqaha wato a'immatul madhahibul arba'a da kuma sahabban ilahin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan cewa auren mutu'a haramun ne ba sa inkari cewa an halatta shi sannan aka shafe su halaccin domin auren mutu'a manzon Allah ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yace mun kasance muna tafiya yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bukatuwa ya zuwa ga mata sai mu ci har muka rinka cewa ya rasulullah ba ma yi makan mu fidiya ba an san fidiya ai ko dandaka su dandake a fitar da bashawar ga baki daya kamar yadda ake ma dan tauri mi makan mu fidiya a fidiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya ba mu izini mu rinka yin mut'a ya zuwa ga ajali mu ba mu mace tifa mu ba mace mayafi ko mu ba ta zani a matsayin shine sadakin shine ladanta na wannan auren wanda yake an iyakance shi da lokaci saboda halin bukatar tafiya to amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a hadisai da dama daga cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mut'a akwai hadisin Rabi'a dan Sabrata dan Ma'bad al-Juhani daga babansa Sabrata ibn Ma'bad a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni qad azintu lakum fi mut'atin nisa na ba ku izinin ku yi mut'a da mata wa innahu haramun ila yawmil qiyama to ku sani cewa haramun ne har ranar alqiyama famastamta'atum bihi minhunna famastamta'a bihi ahadukum minhunna falyahlu lahunna sabilahun wanda duk daga cikin ku yari wannan auren to ya kyale su tafi wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a kada ku karbi wani abu daga abin da kuka ba su wato wannan shine ya kawo karshen wannan auren mut'a din a lokacin yakin fatuhu makka haka zalika salamata ibn al-aqwa yace annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yakin awqas wanda yakin awqas kusa da fatuhu makka ne ya ba mu izinin mu yi mut'a na kwana uku sannan ya haramta mana hadisi na biyu kenan ko na uku hadisin sayyidina ali ibn abi talib ya ji magana ibn abbas yana halatta auren mut'a yace innaka rajulun ta'ih yace kai mutum ne da kake cikin dimuwa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mut'a da cin naman jaki a ranar yakin Khaibar to wadan sai suka samu iskali daga wannan magana ta sayyidina Ali har suka ce hadisin bai inganta ba suka ce su wadancan su Salamata bin al-Aqwa da Sabrata bin Ma'bad sun ce a lokacin fatuhu Makka ne shi kuma sayyidina Ali ya ce a lokacin yakin Khaibar ne saboda haka an samu sabani dan haka duk zancan banza ne ba ai haka ba sai suka ce ƙarya ake ma sayyidina Ali wannan hadisin na ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai rawaito ba alhali fa hadisin yana cikin Bukhari da Muslim malamai suna da raji biyu akan wannan waɗansu suka ce abinda sayyidina Ali yake nufi haramta cin naman jaki shine a ranar yakin Khaibar amma auren mut'a shi bai faɗi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ba amma ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi saboda haka waɗansu kuma suka ce wanda yake shine abinda Imam Shafi'i yace auren mut'a ba a taɓa samun abu kamar sa ba an halatta shi aka haramta shi aka sake halatta shi aka sake haramta shi an halatta shi aka haramta shi lokacin yakin Khaibar aka sake halatta masahabbai lokacin ghazwat awqas da fathu makka saboda sun dade da barin gida domin tunda suka fito cikin farkon Ramadan basu koma gida ba sai cikin Shawwal sai cikin Dzulqa'ida kuma lokacin da suka zauna a Makka sun yi kwana 10 wani abu a cikin Makka lokacin fatuhu Makka to sai aka sake halatta musu sannan aka haramta shi a lokacin fatuhu Makka din tun kafin a tafi Hunayn aka haramta shi saboda haka shine Imam Shafi'i yake cewa babu wani abu da ya zamanto ya bi wannan wato daura kamar auren mut'a a tarihin musulunci a halatta sannan a haramta sannan a sake halattawa sannan a sake haramtawa saboda haka da wannan aka tabbatar da haramcin abin to in haka ne in an tabbatar da haramcin me yasa Jabiru dan Abdullahi ya ruwaito kuma hadisin sa yana cikin Bukhari yana cikin Sahih Muslim cewa an yi mut'a a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya danki dabino ya bama mace shine maimakon mut'a ko kuma ya danki gari ya bata shine ladan mut'arta an yi kuma a zamanin Sayyidina Abubakar shekara biyu na khilafancin Sayyidina Abubakar da rabin khilafancin Sayyidina Umar ta yaya za a yi a ce an shafa hukunci sannan kuma a yi a zamanin Sayyidina Abubakar da Umar an fahimci wannan saboda haka Jabir yana cewa Sayyidina Umar shi ya haramta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya haramta ba ta yaya Jabir ya faɗa zai faɗa haka wannan babu iskali a ciki nawa abu ne nawa hukuncin sa yake ake shafewa ya zamanto wani ya sani wani bai sani ba cikin sahabbai gayar sa Jabir bai sani ba da shi da waɗanda suke yi a zamanin Sayyidina Abubakar ba su sani ba Sayyidina Umar da yake ya sani shine yazo ya fitar da shi ya yada kowa ya sani duk wanda ya sake nikahul mut'a to ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana ba Umar ne ya hana ba shi yasa yace duk wanda ya sake yi sai yayi masa hukuncin mazinaci Sayyidina Umar abin da yayi ya da wato hukuncin yayi amma hukuncin na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan suna da yawa a cikin musulunci yana daga ciki wanda shi ma Sayyidina Umar ne yayi a farkon musulunci idan mutum ya sadu da matarsa in dai bai zubar da manihi ba a cikin saduwar kawai alwala zai yaje ya cigaba da sallarsa babu wankan janaba kusan ilahirin ansar akan wannan ansar kusan gabaki ɗayan su duk malaman ansar Ubay ibn Ka'ab Zaid ibn Thabit Mu'az ibn Jabal sune fitattun malaman ansar duk wannan ita ce fatawar su har abin yaso ya zamanto fitina a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin Sayyidina Umar da aka zo da magana wajen Sayyidina Umar Sayyidina Ali yace ya Amirul Mu'minin ba wanda zai warware mana wannan magana in ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura a tambaye su ya tura aka tambayi Hafsa aka tambayi Aisha aka tambayi Ummu Salama dukkanin su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya sadu da matarsa ko bai zubar da maniyi ba faqad wajaba al-ghusl wanka ya tabbata to sai Sayyidina Umar yace to duk wanda ya saba akan wannan sai ne masa horo mai tsanani kan in sake jin wani ya saba yayi maganin wannan sabanin amma su da su Ubay ibn Ka'ab al-Ansar suna ganin suna da hujja Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal ma'u min al-ma sai an fitar da maniyi ake wanka saboda haka irin wannan yana faruwa amma ba su san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qa'ada baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl ba san dai hadisin ba saboda haka suke wannan fatuwar a zamanin Sayyidina Abubakar haka suke yi har a farko har a zamanin Sayyidina Umar har sai da tukuna abin yayi yawa aka zo wajen Sayyidina Umar ya magana to ita ma mutu aka bar wannan ce wanda suke da sanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta suna nan akan sanin su akan wannan suka tafi ba su san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haramta ba ya sha an shafa hukuncin an yi nas sai da tukuna Sayyidina Umar ya tara sahabbai yace musu wannan hukunci mansuf ne saboda haka wannan abin da yasa kenan su Ibn Abbas shi ma kansa Ibn Abbas wata ran da aka zo ana aka gaya masa aka ce ga fa abin da fa fatawar ka fa har mawaka sun so mawaka da ita ya sahi halaka fi fatwa Ibn Abbas fi baddatin rab fi baddatin rahsatil atrafi anisatan ya yace yake cewa ya kai abokina ina kake da fatuwar Ibn Abbas kama fatuwar Ibn Abbas ka samu ni imtaccar mace mai taushin jiki mai tsebe maka haso ta zo ta zamanto ta kunu maswaka hatta yasduran nasu ta zamanto ita ce wato wanda yake zaka ita ce wanda zaka labe a wajenta har a gama aikin hajji a gama shikenan ka sallame ta an gaba Ibn Abbas yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba haka nake nufi ba yace ba haka nake nufi ba nace ban ce musu ya halatta ba sai ga halin da mutum ya shiga tamkar ya lokacin da jini da shan jini ko cin alkanzir ko cin mushe ya halatta gare shi wato sai halin larura amma sai aka dauki fatuwar Ibn Abbas ma kana gani inda su ƴan rafida suka dauki nikahul mut'a ba ma a lokacin larura ba suka ce ma har ma ya fa auren dindindin din suka ce maimakon har suke cewa da badan Abdullahi dan Abbas ya ce da badan Sayyidina Umar ba da ba aizina ba da wato da badan Sayyidina Umar ya haramta mut'a ba da ba aizina ba domin mut'a ba shi da bambanci da zina ba shi da bambanci da zina ka je ka rufa daki ka ba ma mace kuɗi kamar yanda zaka je sabon gari ka rufa daki to wannan mut'a shi shine mut'a ba shi da bambanci da bariki ba su da bambanci to amma kuma a ce masa wai har an yi masa shine su kansu ma ɗan rafida kamar a cikin wani littafin da suke faɗa suka ce wannan shine zai yi a da turanci littafin wani encyclopedia din yan shi'a da nake karantawa suke cewa wannan da turanci suka faɗa suka ce this will sanctify boyfriend girlfriend relationship wato alakar saurayi da budurwa sai a bashi tsarkaka a bashi kadasa a ce ai shari'a ma ta yarda da shi abinda mutu ai zai kenan sanctify wato mai da shi muqaddas a abu wanda yake tsattsarka wato kazantar da ke ciki kar a ga kazantar Aisha radiyallahu anha da aka kawo mata batun mutu'a tace tsakanina da ku ga littafin Allah Allah ta'ala ya ce walladina hum li furujihim hafizu ma sune mu'minai sune masu tsare farjin su illa ala azwajihim sai akan matayen su aw ma malakat aymanuhum ko wanda hannayen su suka mallaka sune kuyangun su fa innahum ghayru malumin anan su ba ababan zargi bane faman ibtaga wara zalik duk wanda ya nemi wani abu koma bayan wannan fa ulaika humul azim wannan sune masu shishigi masu wuce gona da iri masu wuce iyakar Allah saboda haka auren mutu'a wanda take ka aureta auren mutu'a ba zauja bace ba kuyanga bace ashika ce kawace dadda duro ce saboda haka ka zamanto daga cikin al'adu kuma ma daga cikin abin da malamai suka nuna Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake jin tsoron alfasha wanda yake jin tsoron zina amma ba shi da wadata da zai iya auren mace mumina ɗaya to ya auri baiwa ɗaya amma sai in yaji yake dalika liman khashiyal anata minku wannan ga wanda yake jin tsoron zina kenan domin in ka auri ɗaya ai in ka auri kuyanga ƴaƴanta gaba ƴaƴanka da ita gaba ki dai sun zamanto bayin mai kuyangar shi yasa aka ce ba a so kai sai in ka shiga cikin halin larura kana matsananciyar jin tsoron alfasha kana matsananciyar jin tsoron fadawa zina to sai ka auri kuyanga idan da auren mutu'a ne da auren mutu'a halal ne tunda dai auren mutu'a auren sha'awa ne eh aure ne na sha'awa kawai saboda haka ga maganin sha'awa kaje kai auren mutu'a da Allah da wannan ayar ba za ta sauka ba haka zalika Allah ta'ala ya ce ka auri mata biyu ko uku ko hudu in kana jin tsoron adalci ka auri daya ko kuma abinda hannunka zai mallaka idan da wannan ka san ba za ka yi auren mata da yawa din ba kan saboda kana jin tsoron rashin adalci da Allah sai ya ce ka auri daya ko kuma kai mutu'a haka zalika Allah ce wayi waɗanda ba su da ikon aure wal ya'tafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli waɗanda ba su da ikon yin aure su kame kansu waɗanda ba su da ikon yin aure su kame su yi istifaf su nemi su yi sama tuka wajen tsare kansu to wannan ya nuna idan da kamar a ce auren mutu'a halal ne da ba za a ce su kama kansu ba sai a ce su je su yi auren mutu'a duk waɗannan dalilai ne na shari'a wanda suka nuna wannan cewa hakika babu shakka an yi auren mutu'a a cikin tarihin addinin musulunci sahabbai sun yi kamar yadda hadisin ibnu mas'ud ya nuna da hadisin jabir a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka shafe hukunci sanin shafewar hukuncin ya riski waɗansu bai riski waɗansu ba shi yasa sayyidina ali da yaji ibnu abbas yana wannan fatuwar tasa hujjar da ya kafa masa shine hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na auren mutu'a shi yasa sayyidina ali ya ambaci hanin da aka yi lokacin yakin khaibar bai ambaci na fatuhu makka ba domin bai san an halatta a fatuhu makka ba an sake shafe shi amma shi a gurgudan sanin sa ya san da ana yi amma lokacin yakin khaibar aka shafe shi sahabban da suka yi a zamanin sayyidina abubakar sun yi ne akan basu sani ba sun yi ne akan basu san an riga an shafa hukuncin ba da sayyidina umar yazo ya shafa hukuncin duk sahabbai suka yi ijma'i wanda kawai ya saba akan wannan shine ibnu abbas shi ma kuma an ruwaito cewa ya dawo daga wannan fatawar ya dawo ya daina kuma bayan ibnu abbas gabaki ɗaya al'umma sun yi ijma'i babu wanda suka saba akan cewa auren mutu'a haram ne illa rafida in shi'a ibnu al-munzir yace bayan sabanin ibnu abbas gabaki ɗaya musulmi sun hadu akan cewa auren mutu'a aure ne wanda yake ba haramu al-qadi iyad a cikin sharhi al-qadi iyad mai ashafa a cikin sharhin sa na sahih muslim shi ma yayi maganar ijma'i cewa al'umma gabaki ɗaya sun yi ijma'i banda ƴan rafida akan cewa auren mutu'a aure ne wanda yake haramtacce kuma ko in ma mutum ya tsaya ya duba ya ga yanda irin cututtukan nan suke yaduwa in aka ce auren mutu'a shari'a ta yadda da shi an bude mu al'umma ne kenan ya zamanto kan cewa dukkan shegantaka da fitsara daga cikin al'umma yanzu me yasa yawanci ji yaran da suke gaggawa wajen shiga addinin shi'a yawanci ai da abin da yake kai shi kenan holewa saboda akwai holewa musamman ƴan jami'o'i dama ɗan kiris ake nema irin barnar da ake yi yo mutane da suke zuwa in sun je wajen camp ɗin irin fitsarar da ake yi a camp ɗin NYSC a ce ana raba mutane wannan bututun an ce wato kenan gashi nan ku je ku yi barna yanda kuke so, ku je ku yi barna yanda kuke so, kun mallaki hankalinku, kun zamanto wato rashidai, ina rashada a cikin saban Allah. To ballantana kuma aka ce wai ga wani abu ma na addini da ya tabbatar, saboda haka shi yasa sai ka ga in addini, tunda addinin Shi'a ya halatta musu wannan, sai su dauki wannan. To duk wanda ya wannan san cewar ya saba zahirin Alkur'ani cikin ayoyi masu yawa, kamar yadda Aisha ummul mu'minin ta ce, tsakanin ya da ku littafin Allah kadai ya ishe mu. Faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun. Dan haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah, babu wata kada mutun ya taba tsammani duk abin da za su faɗa, duk wallahi zancen banza ne, duk abin da za su faɗa zancen banza ne. Maganganun ayatullah ho'i da yake yi a abin nan, wannan ba ayatullah bane, domin duk wanda yake ma Allah kariya bai zama to ayar Allah ba. Da yake cewa hadisin sayyidina Ali bai inganta ba, saboda sayyidina Ali ba yadda za a yi faɗi wannan da sauransu, duk maganganu ne wanda suke maganganu kalam abinda Larabawa suke cewa kalam fare. Duk wanda yake in dai mutum yana da son yayi ya tsaya ya binciki matsalar ta fuskar dalili, to ya tsaya ya karatu. Amma kada ka taba tsammanin kan cewa akwai wani gurgubin abu na hujja akan wannan, sai dai kawai bin san zuciya, sai dai kawai bin san zuciya. Ana dangana cewa daga cikin malaman Ahlus Sunna masu tafsiri, malaman tafsiri, akwai Ibn Ashur mai At-Tahrir wa Tanwir, yana cewa auren mut'a ya halatta in halin larura ne. Wanda ya faɗi wannan ra'ayin yana ganin kan cewa shi yana ganin akwai hikima na halin na yin auren mut'a a yayin halin larura, amma maganarsa ba ta da tushe. Dukkan ra'ayinka, dukkan ra'ayi komai kyansa, in ya zo ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ra'ayin ya zama to ɓatacce. Ko maganar sahabi ce, in ta saba wa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, wane shi? Annabi sallallahu alaihi wasallam maganar sa wasa ce. Saboda haka ba wani wanda zai bayyana wata hikima da wani tunani nasa, in dai da sunan addinin musulunci ne ya ci karo da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai idan mutum zai karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in yana da hujja akan ya tabbatar da rashin ingancin, sai ya tabbatar da rashin ingancin su. Bayan kuma babu wani abu da ya tabbatar da rashin ingancin hadisan nan, hadisin sayyidina Ali a Bukhari da Muslim yake, hadisin Sabrata bin Ma'abad a cikin Muslim yake, hadisin Salamata ibn al-Aqwa a cikin Sahih Muslim yake, duk hadisai ne wanda suke gaya a cikin ingancin su, banda sauran hadisai da suka zo a cikin sauran littafai na hadisi kamar Mu'jamul Awsat na At-Tabarani, riwayoyi da dama sun zo na hadisan Abu Hurairah da sauransu, da kuma waɗansu manganzu da ake dangana zuwa ga sayyidina Ali, duk wanda suke tabbatar da wannan hukunci. Saboda haka babu wata shubha ga mutum ya zamanto yayi auren mutu'a. Shi yasa Imam Malik yace in aka kama mutum yayi auren mutu'a, ba za a zartar da haddi akan sa ba, amma a yi masa bulala mai tsanani, ya ji jikinsa, domin da gangan yaje babu wata shubha, wato da gangan yaje saboda ƙarfin hujjar haramci din ta bayyana. Amma bai ce a zartar da haddi a gare shi ba, saboda akwai shubha, kuma ka'idar musulunci ce cewa in akwai shubha ana kawar da haddi. To Allah ta'ala yace wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'd al-farida, babu laifi a gare ku a cikin abin da kuka yi yarjejeniya da juna a gare shi, min ba'd al-farida, bayan yankakken sadakin da kuka bayar. Wato babu laifi bayan an yanke sadaki ita mace ta ce ta rage wani abu, ko kuma ta ce a rabin sadakin ma kadai ya ishe ta, ko kuma shi mijin ya ƙara mata wani abu akan sadaki din bayan abin da aka zartar, wannan babu laifi, domin shi sha'anin aure an gina shi ne akan ganin martabar juna, da wato ganin da mutunci da kyautata ma juna. Ba abu ne wanda ake an gina shi akan dukan hanci ba, akan wato kamar cinikayya, kamar saye da sayarwa, a'a abu ne wanda yake an gina shi akan karama da mutunci. Inna Allaha kana aliman hakima, hakika Allah madaukakin sarki masani ne, gwani yana daga cikin sanin Allah madaukakin sarki, ya san abin da zai kawo muku maslaha, shi yasa ya halatta muku waɗannan dukkan mataye wanda ya halatta muku banda waɗanda ya haramta. Kuma Allah gwani ne, yana da hikima, shi yasa ne ya haramta waɗannan mataye waɗanda inda ya halatta aurensu da abubuwa da dama na maslahar rayuwarku, zai zama tokan cewa baku samu ba, saboda za ku rinka rayuwa tamkar mutane waɗanda suke dabbobi, ko kuma tamkar mutane waɗanda suke ba wato abin nan babu sani a cikinsu, babu amfani da hankalin mutum. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya nuna cewa mutum sama yake da dabba, wato mutum ya soma samun wato daukaka a cikin hankalinsa, yanda zai zamanto kan cewar ba zai zamanto tamkar dabba ba, ba zai zamanto tamkar dan taure ba, wanda duk abin da ya gada ma shi zai yi. A'a, an yi masa linzami, an sa masa linzami, kuma ya yarda ya kayyaje kansa da shi linzami din. Kenan sai mu tsaya a nan wajen insha Allah. Allah sai mu gode. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Idan aka yi auren mutu'a, idan aka samu da a cikin auren mutu'a, a cikin masu cewa a auren mutu'a, a da lokacin da ake yi, dan wanda ya auren mutu'a ne, amma kuma babu gado tsakanin ma'auratan, amma akwai tsakanin dan da su. Wannan kuma abu ne wanda yake tunda an riga an shafa hukuncin, ina ruwanka duk da sanin waɗannan abubuwa. Abin wato inda zaka san cewar abin ba na Allah da Annabi bane, wai iddar in an yi ba irin iddar da ake da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani bane. In an gama matan macen kwana 45 zaka yi, ina aka samu idda kwana 45 ko jini biyu, haila jini biyu, amma da ita ku yanga. Allahu akbar.